الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ƴan uwa muna ƙara gabatar da sahihiyar godiya da yabo na musamman da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Juma'a wanda wannan Juma'a ta yi dace da ranar Arafa. Arafa ko mu ce yinin Arafa shine shugaban dukkan kwanuka na duniya gaba daya, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yini ne wanda Allah subhanahu wataala yake kusantar bayinsa, musamman waɗanda suka je suka tsaya a filin Arafa. Yakan yi ma mala'ikunsa alfahari da waɗannan bayi. Fatan da muke alkhairin da yake cikin yinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da shi. Mun haɗu ne a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin wannan littafi na Al-Maqamat, maqamata Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Usman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna tara ga watan Zulhijja, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 8 ga watan 7 shekara ta 2022. A darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 8, ita ce ake kiranta da suna Al-Ma'arriya, wanda an danganta ta ne zuwa Ma'arratun Nu'man, wanda a ƙarshen makamar lokacin da Al-Harith ibn Hammam wato yake faɗa, yake cewa falam ara a ajaba min hafi tasari da asfar, yace wannan kissa, yace a cikin dukkan wani kai kawo na tafiye-tafiye na, yace ban taba ganin wata kissa ko mu ce wani labari mafi mamaki sama da wannan. Lafazin tasarif jam'i ne na tasrif, ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Baqara, وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سيجي ولا قرأت منها ولا قرأت مثلها في تصانيف الأسفار. يجي كما أتكين للتتبعي أتكين واللفا واللفي نل التتبعي يجي بان تبكرن دواتي كسا كتنشن ونن كسا. Lafazin asfar na farko jam'i ne na safar, bulaguro kenan. Amma al-asfar na biyu jam'i ne na sifir. Idan aka ce sifirun bisin shine al-kitabul azim, babban littafi kenan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, mathalul ladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalin himari ya hamilu asfara, asfaran ay kutuban izaman. Darasi na yau kenan za mu tashi makamar da ke bayanta. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-maqamatu tasi'ah al-iskandariya. Malam Allah ya ji kansa na fada wannan makama ce ta tara wadda ake kiranta da suna al-iskandariya. An danganta ta zuwa wanda ya assasa birnin ya gina shi a tarihi shine Iskandar. Wanda ita Iskandariya tana daga cikin manyan birane na kasar Masar a yau. قال الحارث بن حمام الحارث بن حمام نفدا طحابي مره الشباب وهو الاكتساب إلى أن جبت بين فرغانة وغانة يكي فدا مره الشباب كرششي نقروجيا وهو الاكتساب دسان سروري طحابي ياتفدني إلى أن جبت هر إزوا لوكاچين دا نساري دا تفيا بين فرغانا سكانن برنن فرغانا وغانا دا غانا لفظن فرغانا sunan wani gari ne daga cikin garuruwan Khurasan wanda ya gina wannan birni na Fargana shine Anushirwan wani sarki daga cikin sarakunan Farisa wanda kuma akwai wani ɗakin su na bauta wanda ake kiran shi Haikalushams shi ya gina shi wanda wannan daki a shekara ta 53 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani shugaba daga cikin shugabannin musulmi shine Al-Mu'tasim billahi da ya yaki wannan birni shi ya rusa wannan daki lokacin da aka kashe Utayba ibn Muslim al-Bahili shi wannan birni yana daga cikin biranen da suke mafi nisan gabacin duniya domin Khurasan ƙarshen gabacin duniya ne an gane ko yanki irin na su Turkistan irin su Kazakhstan da su Iran wancan yanki sune biladul Khurasan biladul Khurasan daga can da jiyan zai kullo Allah ya kare mu can gabacin duniya tare da zage-zagensa su ne Yahudawa 70,000 kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan birni na Fargana tsakanin shi da birnin Ghana in aka ce Ghana kar mu yi tsammanin Ghana ainihin Ghana ce yau in aka ce Ghana a wancan lokaci sunan wani yanki ne wanda ya hada Ghanar Teyo mai suna Ghana da irin su Togo da sauran dai kasashen da suke makwabtaka da ita sune ake kiran su Ghana kamar yadda in aka ce Sham a wancan lokaci ana nihin Syria da Palestine da Lebanon da Urdun dukkan wannan yanki sune ake kiran su biladul sham kamar yadda in aka ce biladul maghrib shi ko ya hada tunus da jazair da libya da morocco da irin su andalus can spain wannan yankin sune ake kiran su biladul maghrib to tsakanin birnin Fargana da Ghana tafiya ce mai nisa aqalla tafiyar wata uku ce wata uku kuma kungurumin jeji ne kamar yadda suke fada za a yi wani yake cewa ya yanki ya sare wannan daji da tafiya za su yi tafiyar kwana 16 ba sa ganin ruwa sai dai akan rakumi. An gane ku, inda za a ga wani ruwa ko wani tauki ko wata rijiya babu za a yi tafiyar kusan kwana 16. To abin da yasa suke fatauci zuwa kasar Ghana a wancan lokaci, Ghana ƙasa ce wadda Allah ya albarkace ta da wato zinare. Mutum zai labto raƙuma kusan 30 da kaya, amma in ya dawo duka abin da zai koma ba sa wuce ragumi uku. Ɗaya ya hau, ɗaya kuma ya labta ruwa, ɗaya kuma zinare, ta mata zinare wadda ya saya a nan akan a madadin kayan da ya kawo ya sayar. Ka zo da raƙumi 30, ka koma da raƙumi uku. To ƙasa ce wadda Allah ya albarkace ta da zinare. Shi ne yake faɗa da ya ce marahus shababi, wato karshashi na ƙuruciya. Ka san shi matashi akwai zabure-zabure. An gane ko, idan aka yi abu kamar ya haɗa mutum, saboda kuzari shi ne yake cewa marahus shababi, karshashi na ƙuruciya, wa hawa liktisabi, da san tsururi shi ne neman dukiya. Bahabi ya tafi da ni ila an jutu, har izuwa lokacin da na sare da tafiya, baina Fargana ta wa Ghana, tsakanin birnin Fargana da Ghana. Ahubur gimara li ajiniyar simara, ya ce ina kutsa algimara, wato zurfin teku. Me yake nihi da zurfin teku a nan? Wato kinaya ce game da wurare waɗanda suke masu tsanani, masu wahala. Lafazin akhud shi ne kutsa min al-khawd ne. Al-khawd wato kutsawa cikin wani lamari. Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ke faɗa, wa idza ra'aita allazina yaqulu, kuma kafin ita, wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Gaya can kuma, fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Shi ne ya ce akhudul gimara, wato ina kutsa zurfin teku. Wanda karmu manta ya gabata tun a cikin muqaddima, idan aka ce al-ghamr shi ne ruwa mai yawa, ruwan teku, jam'unsa shi ne al-gimara. Idan ka ce al-ghumru bami kenan, wawa jahili. Idan aka ce al-gimru wato kiyayya kenan. In kama ghaynun fataha ya zama kenan ruwan teku, ruwa mai yawa. Idan ka ce al-gimru kiyayya, al-gumru wawa jahili dolo, wanda yake bami bai iya komai ba. Sai ya ce da ajiniyar simara, wato danna ɗashi, wato ‘ya’yan itace. Li ajiniyar simara, danna ɗashi ‘ya’yan itace, ko kuma danna tsunku ‘ya’yan itace. Wa aqtahimu al-aqtara li kai udrika al-awtara, ya ce ina kutsa haɗarurruka likai udrika al-awtara, wato danna cimma buƙatuna. Lafazin aqtahimu an shiro shi ne daga al-iktiham. Asalin al-iktiham min al-quhuma ne. Idan aka ce al-quhuma, wato shi ne tsanani. Don haka dukkan wani lamari mai wahala, shi yasa ake amfani da wannan kalima ta iktiham. Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake faɗa, falaqata hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Idan aka ce al-aqaba shi ne lallukin hanya, kenan hanya ta tsakanin duwatsu. hanya ta tsakanin duwatsu tana da wahalar bi, shi yasa Ubangiji Ta'ala ya yi amfani da lafazin iktiha. Shine wasu daga cikin malamai suka fassara al-aqaba wato shine sirati, ƙetare sirati ko sai an yi da gaske. Shine yace wa aka tahimul aqdara, ina kutsa wato hadarka. Lafazin aqdar jami'i ne na khabar, shine a Hausa ake cewa hadari ko kace hatsari. Likai udrikal awqara, yace dan na cimma bukatuna. Lafazin awqar jami'i ne na watar, Ubangiji Ta'ala na faɗa falamma qada zaidu minha wadaran zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyahum idha qadaw minhunna watara. Ga littafi kuma mashhuri, littafin al-Imam Shawkani, Nailul Awqar, sai ya ce wa kuntu na kasance laqiftu na caba min afwahil ulama'i, wato daga bakin malamai. Lafazin laqiftu min al-laqaf ne, al-laqaf shine wato cafe abu, a jefo maka abu ka cabe da hannunka, shine ake kira al-laqaf. Shine yace wa kuntu laqiftu, na kasance na caba min afwahil ulama'i, wato daga bakin malamai. Wasaqimtu kuma na cabka min wasayil hukama'i, wato daga cikin wasiyoyi na masu hikima. Lafazin saqimtu ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum as-salama wa yakuffu aydiyahum fa khuzuhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum. Kuma ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa in ma tasqafannahum fil harbi fa sharrid bihim da kuma in yasqafukum yakunu lakum a'da'a. Shine yace wa saqiftu, yace na cabka min wasayil hukama'i, wato daga cikin wasiyoyi na masu hikima. Lafazin wasaya jami'i ne na wasiya, in aka ce wasiya wato shine yin wani alkawari kenan bayan mutuwa, ko kuma ka dauke ta a dunkule gargadi kenan. Annahu yalzamu al-adiba al-ariba, abinda na cafa daga bakin malamai kuma na cabuka daga wasiyar malamai waɗanda suke masu hikima, annahu cewa lamarin yalzamu al-adiba al-ariba, yana lazuntar malami wanda yake masanin adab, al-ariba wanda yake mai hankali, idza dakhala al-balad al-ghariba, idan ya shiga bakon gari, garin da ba nasu ba, an yastamila qadiyahu, yayi kokarin karkato da hankalin alkalin garin. An gane ku? Masu wayo in sun zo gari, tambaya suke, su bincika, su saka ido, su nazari, su gane su wane ne manya a gari masu fada aji, sai su yi kokarin kusantar su da kulla alaka tsakanin su da shi da su. Shine anan yace an yastamila qadiyahu, mutum an gane ko abinda suka mun galgadi, suka ce in mutum ya shigo gari, gari wanda yake bako, an gane ko garin da ba naku ba, yace an yastamila qadiyahu, yayi kokarin karkato da hankalin alkalin garin izuwa gare shi, wayastakhlisa maradiyahu, kuma yayi kokarin tace abinda ke gamsar da alkalin, duk abinda ka san yake so, yake kauna, abinda zai gamsar da shi, ya yarda da kai, ya amince maka, ya kara matso da kai izuwa gare shi, to kai kokari ka tace masa. Lafazin maradiya jami'i ne na marda, ga ya can wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fayn sai yace li yashtadda dhahruhu inda al-khisa'i dan bayan sai ya karfafa inda al-khisa'i wato agun dukkan wani rikici da wata hayaniya idan ta kunno kai gane ko idan wata wani rikici da wata hayaniya ta kunno kai kun ta da jijiyoyin wuya to in har alkali naka ne to zaka dan samu sassauci akwai adifa ai lafazin khisam gashi can fadar Allah subhanahu wataala wa minan nasi man yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala dul khisam wa ya'mana fil ghurbati jawra al hukam kuma dan ya amuntu game da zaluncin alkalai wato ahali wanda yake na bakuncin sa an gane ku domin akwai wadanda ba sa adalci idan an ga mutum ba dan gari bane ba to ba a yi masa adalci wanda mafi yawa yanayin da ya kasance a cikin al'umma a cikin kasashe a yau idan rikici ya hada ka da dan gari to idan aka zo shi dan gari a farko ma yana da gaskiya kashi 50 a cikin dare to rashin adalci ne dan gari da wanda ba dan gari ba duk dai ne musulunci ya hada mu uwa ɗaya uba ɗaya muke yace fattakhaztu hadha al-adaba imaman waj'altuhu li masalihi zimaman yace sai na mai da wannan ladabi matsayin shine jagora na abun koyi na duk garin da naje sai na nemi manyan garin na maida su sune abokaina duk abin da zai gamsar da su zan yi kokarin gabatar musu domin su ƙara kusanto da ni zuwa gare su waj'altuhu li masalihi zimaman kuma maida wannan ladabi shine ragamata li masalihi ga abubuwan da za su inganta rayuwata lafazin masalihi jami'i ne na maslaha yace fa ma dakhaltu madina don haka ban taba shiga wani birni daga cikin birane wala walajtu arina ban taba kutsa wani rukuti wanda bayani ya gabata arin wato rukukin zaki kenan yace illa wamtazajtu bi hakimi hamti zajal ma'idir rahi yace sai na cudanya da alkalin garin irin cudanya ta ruwa da giya yanda in aka zuba ma giya ruwa baka iya bambanta tsakanin giyar da ruwa an gane ku yadda suke gauraye sai su koma daya shine abin da yake nihi da ni da alkalin sai mun koma daya sai ka kasa bambantawa shine yace fama da kaltu madinatan ban taba shiga wani birni daga cikin birane wala walajtu arinatan ban taba kutsa wani rukuki illa wamtazajtu bi hakimiha imtizajal ma'idir rahi wato face sai na cudanya da alkalin ta irin yadda ruwa yake cudanya giya su zamanto daya zamu iske a cikin al-maqama ina ji ko ta sha biyu ce ad-dimashqiya zaka ga sunayen giya kala kala wannan din ne daga cikin sunayenta wa taqawaitu bi inayatihi taqawwiya al-ajsad bil arwah yace dan na karfafa bi inayatihi wato da kularsa taqawwiya al-ajsad bil arwah yadda wato jikunkuna suke karfafa bil arwahi wato da rayuka waɗanda suke cikin su yadda ka san gangan jiki yakan karfafa wato da rai da Allah ya busa a cikin sa to haka nake karfafa da kula wato ta alƙali in aka ce inaya mutun ya kula da kai yana bibiyan lamarinka baya san wani abu ya taba ka sai yace fa bainama ana inda hakimi al-iskandariya fa bainama ana inda hakimi al-iskandariya fi ashiyatin ar-riya yayin da nake gun alkalin birnin iskandar a wata marice wadda take mai tsananin sanyi وقد أحضر مال الصدقات ليفبه على ذوي الفاقات وتشي القالين يا هلرتو لدوكي يرزكا دومين ربات على ذوي الفاقات وتغم بكاتا لفظن الصدقات جمعينينا الصدقة مي أكي نهيد صدقة الزكا خذ من أموالهم صدقة تدهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية حين يتي وقد أحضر تبس ألوك تنن القالية هلرتو دمال الصدقات دوكي رزكا ليفضه دومي ربك على ذوي الفاقات watu ga ma'abuta bukata in aka ce faka shine talauci kenan Allah ya kare mu iz dakhala shaykhu ifriya watu sai wani bandin tsoho ya shigo idan aka ce an gane ko ma'ana wanda yake makiri kenan wanda baya jin hus shine yace iz dakhala shaykhu ifriya sai wani wato dattijo wanda yake mai matukar makirci sai ya shigo ta'atilu humra'atun musliya wata mata mai yaya wato tana husgo shi da karfi tana ta ci kwalarsa tana husgo shi lokacin da ta iso fadar alkali faqalat sai ta fada sai ta ce ayyadallahu alqadiya Allah ya karfafi alkali wa adama bihi taradiya roko naki ya Allah ka dawwamar da gamsuwa ta masu jayayya game da hukuncin da yake tuntuna ta yi shimfida ayyadallahu alqadiya Allah ya karfafi alkali da mulkin sa wa adama bihi taradiya ya dawwamar da at-taradiya gamsuwa ta masu jayayya bihi da abin da ya zartar da shi na hukunci gaya cin ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil babili illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai ta fada tace innimra'atu min akrami jursumatin wa athhari arumati tace ranka yadi ni dai wata mata ce min akrami jursuma ina daga cikin mafi karancin asali uwayena da kakannuna mutanen ƙwarai ne ɗan dangi ne wa adhari arumati kuma mafi tsarkin asali lafazin jursuma da aruma dukkan shi shine asali tushen mutum kenan uwayensa da kakanninsa tace kuma wa ashrafi khu'ulatin wa umumati kuma ni mace ce wadda take mafi daukaka ta daraja ta dangin uwa da dangi na uba lafazin khu'ula jami'i ne na khal idan aka ce khal shine rafani dan uwan mahaifiya lafazin umuma jami'i ne na am idan aka ce am shine baba ne dan uwan mahaifi kenan uwan mahaifi ko kanin mahaifi ta ce wa ashrafi khu'ulatin ni mace ce mafi daukaka ta daraja ta dangin uwa wa umumatin da dangin uba ta ce mi sami as-sawnu mi sami as-sawnu wa shimati al-hawnu wa khuluqi ni'mal awnu wa baini wa baina jarati bawnun tace mi sami as-sawnu as-sawnu kami kai mi sami tace ita ce alama ta an gane ko zuga kanta take ita mace ce wadda take kamamma mi sami as-sawnu kami kai tace shine dabi'a shine alama ta washimati wato dabi'a ta al-hawnu shine saukakawa ni duk wata hayaniya ban san da ita ba an gane ko washimati alhaunu wato dabi'a ta tace alhaunu saukakawa gaya can wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunan, gaya can kuma wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Wa khuluqi tace halina ni'mal aunu ma dallada taimakon da aka yi, duk abin da aka yi indai na taimako ne to zan yi godiya. Ma'ana mace ce ce mai matukar godiya, tace wa khuluqi halina ni'mal aunu ma dallada taimako. Wa baini wa baina sharati baunu, tace tsakanina da makwabtana tace akwai tazara wadda take mai nisan gaske. Idan aka ce baunin shine tazara wadda take mai nisan gaske. Wa kana abi, tace mahaifina ya kasance, idza khababani bunatul majdi wa arbabul jaddi, idan wato mutane waɗanda suke masu daraja su ne bunatul majdi kenan. Lafazin buna jam'i ne na banin, banin magini kenan. Idza khababani bunatul majdi, idan manyan mutane suka nemi aurena, wa arbabul jaddi ma'abuta wadata, aljaddu wadata, ga ya can wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, sakkatahum, sai ya kawaitar da su. Ma'ana sai ya musu tambayar, tambayar da ba sa iya amsawa. Sakkatahum, sai ya kawaitar da su, mina sukuti ne. Wa bakkatahum, kuma sai ya lazumta musu cewa ala dole sai sun ba da hujja na neman auren diyarsa da suke, da wace hujja. Wa afa wusulatahum, wato sai ya kyamaci wusulatahum, wato shine saduwa da su, wasilatahum kuma da kyautarsu. Dan abin da suka kawo na tushi ma baya karba. Wa hatajja, ya kafa hujja bi annahu ahadallahu ta'ala, cewa shi yayi alkawali da Allah madaukakin sarki, bi halfatin, da wata rantsuwa da yayi, Allah yusahira ghayra zihirfa, cewa a rayuwarsa ba zai yi sarkunta sai da mutumin da yake da sana'a. Indai baka da sana'a to ka san inda dare ya maka, an gane ko? Diyarsa ba, wato wannan diyarsa ba kufi din ka bace. Allah yusahira, ba zai yi sarkunta gaira zihirfa sai mutumin da yake da sana'a. Ga ya can wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihira wa kana rabbuka qadira, in aka ce sihir sirki kenan. Shine yace wa hatajja, ya kafa hujja bi annahu ahadallahu ta'ala bi halfa, cewa ya ma Allah subhanahu wa ta'ala alkawali, kuma ya karfafa alkawalinsa da rantsuwa. Allah yusahira, cewa ba zai yi sarkunta da ghayra zihirfa wanda ba shi da sana'a. Faqayyada al-qadaru li nasabi wa wasabi, tace al-qadaru, al-qadarin ubangiji, li nasabi, saboda wahalata wa wasabi, da rashin lafiyata. Faqayyaba, wato sai ya kaddara, ko kace sai ya saka, an hadara hadhal khuda'a, wannan mayaudarin sai ya halartu nadiya abi, mazaunin mahaifina, ma'ana fadarsa inda yake zama da jama'arsa ana hirantawa. Lafazin faqayyaba wato shine ka saka abu, an gane ku? Ka jefa shi akan abu ya zamanto ya hada da shi, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa man ya'ashu an dhikrir rahmani nuqayyidu lahu shaytanan fa huwa lahu qari wa qayyadna lahum qurana'a fa zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ma'ana sakawa shine wannan kenan, bi ma'ana sallaba shine yace fa qayyabal qadaru, alqadarin Allah sai ya saka, li nasabi, saboda wahalata. Idan aka ce an nasab, ita ce wahala, gaya can zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi a cikin suratul hijr la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin a cikin suratul ghashiya amilatun nasiba a cikin suratul shaffa idza faragta fansab wa wasabi da rashin lafiyata idan ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba dai zaka samu waɗannan kalimomi biyu ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala gammin wala adan hatta shaukatu yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya idan aka ce al wasab wato rashin lafiya kenan shine yace fa qayyaba sai ya saka an habara hazal khuda'a wannan mayaudarin sai ya halartu nadiya abi mazaunin mahaifina wata atuna fi nadikumul munkar fa aqsama sai yayi rantsuwa baina rahatihi wato tsakanin jama'arsa innahu wafqu shartihi cewa shi kam daidai da sharadin sa yake gane ko innahu wafqu shartihi cewa dili da sharadinsa yake ba ya ce ba zai aurar da diyarsa ba sai ga wanda yake da sana'a to kai ya gamu da kota an gane ku ni dili da sharadinsa ne ga ya can kalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa wa laula rahatuka darajamnak wa ma anta alaina bi aziz قال يا قوم ارهدي اعز عليكم من الله الايه شيني anan yace fa aqsama sai rantsuwa baina rahadihi tsakanin jama'arsa innahu waqu shartihi cewa shi kam daidai da sharadin sa yake wad'a yayi kirarin annahu cewa shi talama ba yau ba nazama durratan ila durra wato ya tsara gol da wani gol fa ba a huma bi badra ya sayar da su miliyan guda idan aka ce badra kar mu manta ya gabata tun a cikin makama ta uku addinariya idan aka ce badra shine dirhami 10,000 shine anan muke cewa dai miliyan gol da gol ya tsara ya sayar da shi miliyan guda fagatarra abi bi zakhrafati muhalihi mahaifina sai ya rudu wato da kayataccen zancen banzarsa idan aka ce muhal zancen banza zancen da hankali baya iya dauka bi zakhrafati muhalihi wato game da kayataccen zancen banzarsa lafazin zakhrafa min az-zukhruf ne in aka ce zukhruf zinare kenan kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada walaula an yakuna nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin wa zawwajanihi qabla iktibari halihi kai tsaye mahaifina sai ya aura masa ni kafin ya jarraba halin sa ya tabbatar da cewa sana'ar nan da yi da awarta shin haka ne ko ba haka bane kenan mahaifinta anan yayi gaggawa tace falan mastakhrajani minki nasi lokacin da ya fitar da ni wato daga cikin kogona idan aka ce kinas an gane ku ko kace maknas wato shine kugo inda barewa take shiga ko bauna kogon icce talabi shine ake kira kinas ga yacan fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas masu gudana masu fakewa ainihi al kunnas min al kinas ne in aka ce kinas shine kogon icce inda naman dawa yake shiga ya koye shine yace al jawaril kunnas warhalani an unasi ya labtani gabarin wato dangina wana kalani ya cirace ni ya kai ni ila kisrihi, wato izuwa gefin ɗakinsa. An gane ko? Idan aka ce alkisir shine gefin ɗaki kenan. Wana kalani ya ciratar da ni ya kai ni ila kisrihi, zuwa gefin ɗakinsa. Wa hassalani ya tabbatar da ni ta hata asrihi, wato ƙarƙashin ɗaurinsa. Idan aka ce al'asr shine ɗauri, don haka wanda aka kama fursuna a fagen daga ake kiran shi asir, jamusa shine asra ko kuma usara. Ga yashan fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaykum ikhraju, ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al'asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhiza minkum, kuma ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Shine yace wa hassalani, ya tabbatar da ni ta hata asrihi, karkashin daurinsa. Tace wajadtuhu qa'adatan juthamatan, tace ranka ya dade sai na same shi mutun ne mai yawan zama. Juthamatan kuma mutun ne mai dakilewa a duk inda ya zauna, da kire yake tashi. Tace wa alfaituhu obuja'atan nuwamatan, tace kuma na same shi mutun ne mai yawan kunci, mai yawan bacci. Wannan duka sifofi ne na aibi. Sai rago zaka ga yana yawan kunci ko yana yawan barci, wanda sai an tada shi mutum ya kai 12 yana barci. Tace wa alfaituhu na same shi obuja'atan, mutum ne mai yawan kunci, nuwa mata mai yawan bacci. Lafazin alfaituhu ga ya can, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana wa alfaya sayyidaha ladal bab innahum alfaw aba'ahum dallin. Sai ce wa kun, tace wa kuntu sahibtuhu bi riyashi, tace ranka ya dade na kasance wannan mijina wa na abuce shi bi riyashi, da tsada dan tufashi. Lafazin riyashi jami'i ne na rish, tufa wadda take mai tsada, wanda asalin kalmar daga gashin tsuntsu ne aka ciro, domin gashin tsuntsu yana lullube jikinsa, dan haka tufafi masu tsada ake kiransu rish, jami'in shine riyashi. Ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Sai tace waziyin, wato da kikkiawar kama, wa asafin da tarkacen daki. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi. Tace wa asasin, wato da tarkacen daki, irin su kwaba da sauransu. Wariyin, tace kuma da koshi, ba ni da yunwa. An gane ko? Mace cice wadda take kosassa daga gidan mawadata ta fito. Ai, ya tayi bayani tun a baya. Tace ranka ya dade wannan miji na wafa ma bariha, wato bai gushe ba. Yabi uhu, yana sayar da kayan daki na fi suqil hadmi, a kasuwa ta tauye haƙƙina. Alhadmu shine tauye haƙƙi. Wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma wa yutlifu samanahu, yana hallakar da kuɗin kayan ɗakin nawa idan ya sayar. Fil hadmi, game da wato laƙume laƙume, wal qadmi da tauna tauni. Idan aka ce al-qadmu, abinda ake laƙumawa baki gaba ɗaya a cinye. Idan aka ce al-qadm, abinda ake tsunguya da hagori kenan ake taunawa. Tace wa yutlifu samanahu, yana hallakar da kuɗin kayan ɗakin nawa. Fil qadmi, game da laƙume laƙume, wal qadmi da tauna tauni. Ila an mazzaka mali bi asrihi, har aka kai lokacin da ya kucince na dukiyata gaba ɗaya wannan bi asirihi gaba ɗayanta ila har aka kai lokacin da an mazzaka mali ya yi kucin-kucin ya ciccire dukiya ta bi asirihi gaba ɗayanta ga ya can wa mazzaqnahum kullamu mazzaq wa anfaqa mali fi usrihi ya ciyar da dukiya ta fi usrihi a talaucinsa ma'ana dukiya ta ita ce ake ci gaba ɗayan ta cinye ta falamma ansani ba'amar raha lokacin da ya mantar da ni ɗanɗanon hutu wanda na saba an gane ko daman daga gidan hutu ni hutatta ce daga gidanmu gidan hutu ne to ya zo da ni gida na talauci ya mantar da ni hutu ta ce falamma ansani ba'amar raha lokacin da ya mantar da ni ɗanɗanon wato hutu wanda na saba wa gadara baiti an ƙaminar raha ya maida ɗakina ya fi tafin hannu tsarkaka yadda ka san tafin hannu ba gashi ba komai to haka ɗakina ya koma komai ya share ƙuntu sai na faɗa ƙuntu lahu sai na ce da shi ya haza kai wannan innahu la makhba'a ba'da busi ka san da cewa fa babu wani ɓuya bayan talauci wala idra ba'da arusin babu wani ƙanshi bayan angunci idan kai angunci ba kai ƙanshi wato har abada ba kai ba tace innahu la makhba'a ba'da busin tace bayan talauci babu wani ɓuya kamar yadda Hausawa suke faɗa ranar wanka ba ɓuyan cibiya wala idra babu wani ƙanshi ba'da arusin wato bayan angunci an gane ko bayan mutum ya zama ango to babu wani ƙanshi da zai wannan karin magana ne suke yin amfani da shi ga mutumin da ya jinkirta abu gabanin lokacin da ake samun sa suna faɗa cewa wani ne ya auri wata mata lokacin da aka kawo masa ita da ya kusance ta sai ya ji tana duri tana bugawa sai ya ce mata kaka haka ina turarenki wanda aka kaki da shi sai ta ce a na ɓuye shi saboda wata rana akwai wata rana nan ga na ɓuye shi shine sai ya ce mata ai la idra ba'da arusis babu wani kanshi bayan angunci kuma wasu suna faɗa sababin karin maganar wata mata ce aka aurar da ita ga wani ɗan amminta mai suna arus sai Allah ya masa rasuwa sai wani ɗan amminta na daban ya sake aurenta ya ɗauke ta suka tafi gun danginsa lokacin da za su dawo danginsa suka haɗa mata turare mai ƙanshi a cikin batta to suna kan hanyar dawowa sai suka wuce da kabarin tsohon mijinta mai suna arus sai ta tsaya sai ta fashe da kuka ta ringa yabo da jinjinawa ga shi wannan tsohon mijin mamaci sai ran shi ya ɓaci ya ce wannan kuma mene ne kawai ai kamar ma wato an rura wuta sai ta sake ta ƙara yabo da jinjinawa ga shi wannan mijin nata kai a ƙarshe sai ta fasa wannan kwalbar turaren sai ta yayyafa ma kabarin ya haɗu da majununiyar mace ta yayyafa ma kabarin sai ya fusata sai ya ce da ita ilhaki bi ahliki fa anti talib tafi gidanku na sake ki shine sai take faɗa take ce masa la idra ba'da arusi ai babu wani ƙanshi da zan kusanci wani ya ji bayan mijina arus babu wani ƙanshi bayan arus shine suka ce kenan ma'an asalin shi wannan karin magana kenan asali dai ana wannan karin magana ga wanda ya jinkirta abu ga lokacin da ake buƙatar shi sai ka ce la makhba'a ba'da busi ba ɓuya wato bayan talauci ba ƙanshi ba'da arusi bayan wato mutum ya zama ango sai ta ce masa fanhab liliktisabi bi sina'atika don haka tashi je kaka nemo mana abinci bi sana'atika da wannan sana'a taka wanda kake da awar ka'iya maza tashi kaje ka nemo abinci babu ba kuya wannan ranar wanka ba kuyan cibiya fanhab tace tashi liniqti sabi domin kaje ka nemo mana abinci bi sana'atika wato da wannan sana'ar taka wanda kake da awa tace washini ni samarata bara'atika tace da samun ƴaƴan itaciyar ƙwarewarka idan aka ce bara'a ƙwarewa a cikin al'amari ga ya can bari'un idan aka ce bari'un ma'ana wanda yake ƙwararre kenan wajini ni tace da samun samarata bara'atika wato ƴaƴan itaciyar ƙwarewarka faza'ama sai ya raya cewa anna sina'atahu kad rumiyat bil kasadi ai sana'arsa wato an jefe ta da tasgaro an jefe sana'arsa da tasgaro shine tsawa ka kasa kaya su kisaiwa ga ya can kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha shine sai yake fada yace anna sina'atahu cewa sana'arsa kadruniyat bil kasadi wato tuntuni an jefe ta da tasgaro ma'ana kasuwar ta bata ci lima zahara fil ardi min al fasadi domin abin da ya bayyana abin aban kasa na barna an gane ko sababin kenan abin da yasa kasuwar sa bata ci barna ce ta bayyana a ban kasa sai take fada tace ranka ya dade waliy minhu sulalatun tace wannan da da kake gani ranka ya dade nawa ne na same shi ne game da shi ka annahu kilala kallidan tace yadda ka san iccen aswaki haka yake an gane ku ya kanjani ya koma kashi sai fata tace wali min husulala wannan dan nawa ne na same shi ne game da shi wala kada kalakana li insani min sulalati min din ka annahu khilala ka ce iccen aswaki ne saboda kanjamewa da koma dewa tace wakilana ma yanalu ma'ahu shubha kowanne daga cikin mu ne da shi baya samun abin da zai iya kosar da shi na lokaci guda in aka ce shubha abincin da zaka ci a lokaci guda ka koshi wala tarqau lahu min al-qawa dam'a zubar hawaye bata yankewa lahu gare shi min al-qawa wato saboda yunwa shi wannan yaran yini da dare kawai kuka yake saboda yunwa wala tarqau lahu min al-qawa dam'a zubar hawaye bata yanke masa saboda yunwa tace waqad qudtuhu ilayka an gane ku waqad qudtuhu ilayka tace ranka ya dade wato na janyo shi na cakuyo shi na kawo shi zuwa gare ka wa ahadartuhu ladayka na halartu da shi gaba gare ka li ta'juma huda da awahu dan ka jarraba wato iccen da awarsa na cewa shi yana da sana'a sana'a wadda ya tsara gwal da gwal ya sayar da su miliyan guda to na kawo shi ka jarraba sana'ar tashi wata hukuma bainana bima arakallah kuma dan kai hukunci tsakanin mu da abinda Allah ya sanar da kai wanda dama ai ya fada tun a cikin muqaddima ila ma washahatu habihi min al-ayat yakan yawaita iktibas inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi li tahkuma bayna an-nasi bima araka Allah shine nan tace wa tahkuma baynana dan kai hukunci tsakanin mu bima araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai fa aqbala alqadi alayhi alqali si ya gabatu gare shi wa qala lahu si yace da shi kaduwa aitu kasasa irsika tabbas na kiyaye labarin amaryarka duk abinda ta fada na kiyaye naji fa barhini la ana an nafsika kai ku a yanzu ba da hujja game da kanka, ma'ana ka ba da hujjar da za ka kare kanka. Fabarhin minal burhan ne, fabarhin la'ana an nafsika, kawo hujja a yanzu wadda za ka kare kanka. Ya ce wa illa in ku ba haka ba, ka shautu an nafsika, zan yaye wato rikicinka. An gane ku? Ka shautu an nafsika, zan yaye game da cuɗanya lamarinka, rikicinka da kake yanzu zan yaye shi. Wa amartu bi hafsika, kuma nasa a ɗaure ka. Fa adraka idrakal ufuwan, sai ya sunku ya kai, irin sunku ya kai na kumurcin maciji. Idan aka ce al ufuwan, kumurcin maciji namiji, idan mu'annas ne afa'a kenan, jam'in kuma afa'i, jam'in ufuwan kenan afa'i. Thumma shammara lil harbi al-awan, sannan sai ya zage damtse saboda bazawarar yaki. Idan aka ce al harbu al-awan, shine yakin da wani yaki ya gabace shi, daman an fafata, an yi gumurzu, kowa ya ja da baya, a sha jini, a sake tanadi, a dawo a sake karawa, shine ake kira al harbu al-awan, bazawarar yaki kenan. Wa qala, sai ya fada, isma hadisi fa innahu ajabun yubhaku min sharhihi wa yuntahabu ana mru'un laysa fi khasaisihi aibun wala fi fakharihi riyabu saruju darillati wulidtu biha wal aslu gassanu hina an tasibu wa shughuli yadarsu wattaba hurufil ilmi bilabi wa habbaba talabu wa ra'su mali sihirul kalamil ladhi minhu yusagul karidu wal khubabu أغوص في لجات البيان فأخ تار اللآلي منها وأنت خيب وأجتاني لياني الجاني يمين القولي وغيري للأولي أحتطب وأخذ اللفظ فضة فإذا ما صغته كلا إنه ذهب وكنت من قبل أمتارينا شابا بالآداب المقتنى وأحتلب ويمتطي أخماصي لحرمته مراتبا ليس فوقها رتب وطالما زفت الصلات إلى وطالما زفت الصلات إلى ربي فلم أرضى كل من يهب فاليوم من يعلق الرجاء به أكسد شيء في سوقه الأدب لا إرد أبنائه يصان ولا يرقب فيهم إل ولا نصب كأنهم في إراسهم جياف يبعد من نتنها ويجتنب فهار لبي لما منيت به من الليالي وصرفها عجب وضاق ذرعي لضيق ذات يدي وساورتني الهموم والكرب وقادني دهري المليم إلى سلوكي ما يستشينه الحسب فبيت حتى لم يبق لي سباد ولا بتات إليه أنقلب waddantu hatta afqaltu salifati bihamli daynin min dunihi la'aqabu thumma tawaytu lahasha ala sagabin khamsan falamma amadani sagabu لم أرى إلا جهازها أعراضا أجول في بيئه وأضطرب فجلت فيه والنفس كارهة والعين أبرى والقلب مكتئب وما تجاوزت إذ أبثت به حد الترابي فيحدث الغضب فإن يكن غضها تواهمها أنا بناني بالنظم تكتسب أو أناني إذ أعظمت خطبتها أو أناني إذ أعظمت خطبتها أو أناني إذ أو أناني إذ عزمت خدمتها زخربت قولي لينجح الأعراب فوالذي سارت الرفاق إلى كعبته تستهثها النجوب ما المكروه بالمحصنات من خلوكي ولا شعار التمويه والكذب ولا يدي مذناشاتني طبيها إلا مواضع اليراء والكتب بل فكرتي تنظيم القلائد لا كفي وشعر المنظوم للصخب فهذه الهرفات المشار إلى ما كنت أهوي بها وأجتلب فأظل شرحي كما أذنت لها ولا تراكب وحكم بما يجب شين سيكي فقا سيكي اسمع حديثي يتي رنكي لدي saurari zancina fa innahu ajabu lalle zancina yace abun mamaki ya kai matuka a wajen mamaki yubahaku akan yi dariya wayin tahabu ay kuka min sharhihi game da bayaninsa lafazin yuntahabu minan nahib ne wanda karmu manta ya gabata tun a cikin makama ta farko as-sananiya muhtawin ala zihamin wa nahibin yace isma' hadisi ranka yi dadi saurari zancina fa innahu ajabun lalle zancina wato abun mamaki ne yubahaku akan yi dariya wa yuntahabu ay kuka min sharhihi game da bayaninsa yace ana murun yace ni fa mutun ne laysa fi khasa'isihi aibun a cikin abubuwan da Allah yake bance shi da su na daraja babu wani aibi an gane ku laysa fi khasa'isihi aibun a cikin abubuwan da yake banta da su na darajojin da Allah ya masa yace babu wani aibi wala fi fakharihi riyaun kuma babu shakka ba kokonto game da ababan alfaharinsa duk wani abu wanda yake na alfahari wanda na fada haka ne babu kokonto yace saruju dari birnin saruja wato shine gidana allati wulittu biha a can aka haife ni wal aslu amma tushi na gassanu daga cikin kabila ta gassanu nake hina an tasibu lokacin da nake kai dangane tushe na wato yana daga cikin banu gassanu yace wa shuguliyar darsu aiki na yau da gobe kawai shine darasi karantarwa addarsu ana bi ma'ana at-tadris kenan mushalihu wa shuguliyar darsu yace aiki na shine karantarwa, wattabahuru yace kenan watilabi abin nema na, attabahuru fil ilimi shine nutso wato a cikin kogin ilimi, kawo kullun cikin bincike nake, wattabahuru wato nutso a cikin ilimi a cikin kogin ilimi, ilabi shine abin nema na, wa habbaza talabu duk wanda ilimi ya zamanto shine abin neman sa, ai madalla da abin nema, abin nema yayi kyau, wa habbaza talabu madalla da abin neman bawa ya zamanto ilimi ne. Sai yace wa ra'su mali hannun jari na, sihirul kalami shine yace iya zance, zance mai tafiyar da hankulan jama'a shine ake kira asali da sihir kenan, an gane ko, ma kafiya wala dufa shine yace wa ra'su mali hannun jari na sihirul kalami, wato iya zance, zance mai tafiyar da hankulan jama'a, allazi minhu yusabul karim zancen da ake kera waka da shi, wal khudabu da kudubobi, yace agusu ina lunkaya filu jatil bayani a cikin zurfin kogi wato na bayani, fa akhtaru laali wato sina zabi gwalagwalai minha a cikin zurfin kogin, wa antakhibu su nake zakulowa, lafazin agusu ga yacin wa mina shayatin man yagusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin washayatin kullu banna'in wa gawwas, shine yace agusu ina dunkaya filu jatil bayani a cikin zurfin kogi na bayani, ga yacin auka gulumatin fi baharil lujiyin yakshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab, shine yace fa akhtaru laali sina zabi wato gwalagwalai minha daga cikin zurfin kogin, wa antakibu yace su ne nake zakulowa na fito da su, wa ajtani liyani'a yace ina tsinkar ƴaƴan itace aliyani'a waɗanda suke nunannu aljaniya waɗanda suke kuma danyu, ga yacin kulumin samarihi ko kuma unzuru ila samarihi idza asmara wa yanji, sai yace min alqauli wato na fada, wa gairi yace wani na kulil udi hatta dihu wato kan itace yake, an gane ko, ma'ana yana nuna sana'ar shi, in ha arina sana'ar shi to ai sana'ar shi ta ji wani, shi fa ƴaƴan itace ne nunannu waɗanda suke danyu sune yake tsinka, min alqauli amma fa na fada yace amma wa gairi lil udi hatta dihu wani ko kan itace yake zuwa yaje, yace wa akhudhu lafza ni ne nake daukan lafazi fibbatan a matsayin azrfa, fa idza ma subtuhu inna qira shi qila innahu zahabun sai a ce zinari ne, lafazi zan dauka wanda matsayin shi azrfa ne amma inna qira shi sai a ce wato zinari ne, yace wa kuntu na kasance min qablu gabanin haka amtari nashaban, yace ina tsururin nashaban wato zababbar dukiya bil adabi wato da fanni na adab, almuqtana wanda yake abun katihu wa ahtalibu da shi nake tatso duk wata dukiya, lafazin ahtalibu min alhalb ne shine tatsa, wa ahtalibu da shi nake tatso duk wata dukiya, yace akhmasi wato kurmin duddige na, wayamtadi yana hawan bayan maratiban diraju duk wasu martabobi ne hurmatihi saboda alhurmarsa, laysa fawqa harutun wanda babu wasu diraju sama da ita, idan aka ce akhmas shine kurmin duddige, inda in ka dora duddigen ka kan kasa inda baya taba kasa shine ake kira akhmas, ga yacin a cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahli an-nari azaban yawm al-qiyamah la rajulun yuga ufi akamasi kadamaihi jamratan yakli minhuma dimagu. Shine yace wa yamtaki akamasi kurmun diddige na yana hawan bayan maratiban wato darju li hurmatihi saboda alhurmasa laysa fawqa haruta darjun da babu wasu darjuji sama da ita lafazin wa yamtaki min almaqiya ne sai yace wa qala man sufatis silat yace ba yau ba akan kuro kyautuka ila rabi'i zuwa gidana falam arda kulla man yahabu yace bana yadda da duk wani wanda yake min kyauta an gane ko in amshi kyautar ka talaka kuma a waye gari wani abu ya hado ni da kai ka gora mun a asiri mutanen kurai manya sune nake karba kyautar su wanda na san ba za su gora mun ba kuma min ma kyauta za su min kauta kyauta za su min kakkaura shine yace wa qala ma zufati silat yace ba yau ba akan kuro kyautuka karma manta ya gabata a makama ta farko ya waki tusilati a alagu bi kalbika mimma waki tisalati ila rabi'i zuwa gidana falam arda yace ban yadda bada kullum man yahabu dukkan wanda yake min kyauta wadanda suke min kyauta ma sai na zaba in na ga manyan mutane ne in karba sai yace aitin yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur sai yace fal yawma yace a yau manya alaqur raja'u bihi duk wanda kaunarsa wato tara ta yi da ilimin adam to ya tabbata akasadu shay'in mafi tasgaran abu fi suqihi akasuwarsa al adabu shine ilimin adam yafi komai tasgaro yafi komai tsawa akasuwar shi fal yawma yace a yau man ya alaqur raja'u bihi wanda kaunarsa tara ta yi da ilimi na adam to ya san da cewa wato al adabu shi ilimin adab a yau aksadu shay'in shine mafi tasgaran duk wani abin sayarwa fi suqihi akasuwarsa an gane ko yafi komai tsawa ka kasa ka kasa samu wanda zai taya ma balantana ka sallama masa ka san akwai lokacin da kayan din sun yi tsawa mutum Allah Allah yake wani yazo ya taya ko ma nawa ne shi dai ya karbe kudin ya rubu da kayan yace la irdu abna'ihi yusan a yau fa su malaman adab yace ba a kiyaye wato mutuncin su la irdu abna'ihi yusanu ba a kiyaye irdu abna'ihi wato mutuncin ƴaƴansa ma'ana ma'abutansa wala yurqabu fihim illun kuma ba a kiyaye wani zumunci ko kuma zumunta fihim game da su wala nasabun ko wata danganta idan aka ce illun shine zumunta kenan kusaci ko kuma alƙawari wala yurqabu fihim illun wato ba a kiyaye illun zumunta fihim game da su wala nasabun ko wata danganta la yurqabuna fi mu'minin illan wala zimma sai yace ka annahum kace malaman adab a yau fi irasihim wato abalbalinsu jiyabun wato bungaci yub'adu wadda ake nisanta minnatiha game da warinta wayujtanabu wato a raba hanya da ita lafazin iras jami'i ne na arasa idan aka ce arasa wato balbali kenan fina'uddar shine yace ka annahum kace su fi irasihim wato abalbalin su jiyafun wato bungaci lafazin jiyaf jami'i ne na jifa yub'adu da ake nisanta minnatiha wato game da warinta wayjtanabu wato a dada nisa fahara lubbi yace hankali na sai ya dimauta limamuni tulihi ga abinda aka jarrabe ni da shi minan layali wato na kwanceta shi wasarfuha juyawar kwanceta shi ajabun yace abun mamaki yau da gobe ta kai matuka a wajen mamaki yace wa baqa zar'i yace zuciya ta sai ta kuntata ta yi kunci ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب shine yace wa za ka zargi wato zuciyata sai ta yi kunci ta kuntata li yudiki zati yadi saboda kuncin ma'abuciyar hannuna ma'ana ba mu da bani da komai hannuna ba kwabo ko sisi ko mu ce ba ta ruko tanga yace alhumum bacin rai wal kurabu da bakkan ciki wasawar ratini sai harumin take ta ko ina gane ko wasawaratni wato sai harumin take alhumum bacin rai wal kurubu da bakkan ciki wasawaratni sai harumin take ta ko ina ga ya can fa bitu ka anni sawaratni ba'ilatun sai yace wa qadani dahriyal mulim zamani na al mulim mai zawwa da abinda za a zarge shi wa qadani sai ya jani ila suluki izuwa shigar ma yastashinuhu alhasab abinda daraja ke aibanta shi abinda masu daraja basu yadda da shi basu amince masa ba yastashini min ash-shayn ya gabata an gane ko inna shani aka huwa al-abtar shine yace wa qadani dahriyal mulim zamani na al-mulim mai zawwa da abin zargi falta kama hulhutu wa huwa mulim ila suluki izuwa shiga ma yastashinuhu alhasabu abinda daraja take aibanta shi ma'ana abinda duk wani mai daraja ba zai yadda da shi ba yace fa bi'tu na ringa sayar da dukiyata muna cin abinci hatta lam yabqali sabadun yace har aka kai lokacin da sabadun wato wata el dabba didi da el akuya bata rige ba gare ni in aka ce sabad wato kenan wannan dabba kenan me an gane ko mina sha'ar ne gashin da yake jikinta shine ake kira sabad abin da yake nihi nan kinaya ce ma'ana daidai da ila akuya bata rige mun ba wala batatun ko wani dan guzuri ilaihi an qalimu wanda zan juya zuwa gare shi komai babu a hannun babu kuma rumbun tsunun ma babu yace waddantu yace sai na ringa cin bashi hatta asqaltu salifati bi hamli daini yace har aka kai lokacin da na nauyaya salifati wato gefin wuya na bi hamli daini wato da nauyin bashi min dunihi al'aqab kafin akai irin wannan bashi hallaka ne ma'ana ba kowa bane zai iya cin wannan bashi ya zauna lafiya min dunihi al'aqab an gane ko kafin a kai shi wato akwai hallaka shi ne yace waddantu na ci bashi hatta har aka kai lokacin da asqaltu na nauya ya salifati sharin wuya na bi hamli dainin da daukan bashi nauyin bashi yace min dunihi al'adabu bashin da kafin a kai gare shi hallaka ce thumma qawaitu al-hasha ala sagabin sannan sai na nadi iyan hanjina ala sagabin wato abu sayunwa khamsan tsawon kwana biyar an gane ku tsawon kwana biyar bai ci ba bai sha ba kamar yadda da yake da awa ga ya can au ida'amu fi yawmin zi masgaba shine yace falamma lokacin da amabbani sagabu wato yunwa ta kona mun zuciya ta kona diyan hanjina yace lam araban ga komai illa jahazaha arda an gane ko banga ba wata kadara da zamu kama mu kai mu sida mu ci abinci illa jahazaha sai kayan ɗakin ta kawai shine yace lam ara banga ba ardan wata kadara kama saida illa jahazaha sai kayan ɗakin ta ga ya can fa kalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuzuna arad hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khuzuhu yace ajulu ina yawtawa fi bai'ihi game da sayar da kayan dakin tawa abarimu wato ina kai kawo fajultu fihi na yawta game da sayar da kayan dakin tawa nafsu karihatu amma zuciyata tana miki tana kyama wal ainu abra yace idona yana zubar da hawaye wal qalbu muqta'ib zuciyata tana cike da bakin ciki da bacin rai yace ranka idan dade wa ma tajawaztu yace ni fa ban ketara idza abastu bihi lokacin da nayi wasa da kayan dakin ta nayi face face da su yace wa ma tajawaztu hadda taraji yace ban ketare iyakar wato yarjejjeniyar da muka yi da mahaifinta cewa ba zai aurar da diyar shi sai ga mai sharadu mai sana'a nace ni ko ina da sana'a yace ban ketara hadda taradi iyaka ta yarjejjeniya fa ya hadusa da gazabu balantana wani fushi ya faru har ki zo kina tsiwa kina faɗin maganganu yace fa in yakun kafaha ta wahumha ranka ya dade in har wato kuskuren zatanta gabaha ya fusata ta annabanani cewa ya tsutsina taktasihu tana tsururi bin nazmi game da tsara gwal da gwal a sayar da shi aw annani ko kuma cewa ni idza azamtu khitbataha lokacin da nayi niyyar aurenta neman aurenta zakhraftu qawli na kawa ta fadata liyan jahal arabu dan bukata ta tabiya lafazin gabaha min al-ghaib ne ga yacin takaru tamayyazu min al-ghaib wal kadhimin al-ghaiba wal afina anin nas qul mutu bi ghaizikum anna banani cewa ya tsutsina fadribu fawqa al-anaki wadribu minhum kull banan taktasibu tana tsururi bin nazmi wato game da tsara gwal da gwal aw annani ko kuma cewa ni idza azamtu khidbataha lokacin da nayi niyyar neman aurenta zakhraftu qawlina qawa ta fadata liyan jahal arabu dan bukata ta tabiya yace ranka ya dade fa wallazi rantsuwa nake da ubangijin da saratir rifaqu ayarin alhazzai suka tafi ila ka'abatihi zuwa ka'abarsa annujubu zababar raqum matastahissuha wato suna gaggautata lafazin annujub jami'i ne na najiba zababar raqumi sawa'an taguwa ce ko kuma amalani lafazin tastahissuha min alhasn gaggauta abu inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يدلوه حثيثا سيجي من مكر بلمه صنات من كلك ما كرتي كل ما كرتي بلمه صنات دماتا ودن سكي كاممو ودن سكا كامي كنسو سكا روكان غمد ايكين الفاشا يجي ما من كلك يجي با دبي آتابتي با حالينا بني almakaru kullama kirci bil muhsanati da mata kamamu ma min khuluqi yace ba dabi'a ta bace ba halina bane attamwihu rufa rufa an gane ko kasa ka koyi mara kyau sama ka bayyana mai kyau shine ake kira attamwihu kinan rufa rufa kar mu manta ya gabata tun a cikin muqaddama muqaddima shine yace attamwihu wato rufa rufa wal kadhibu da ƙarya wala shi'ari yace ba dabi'a ta bace ba an gane ko ba alama ta bace wanda ake gane idan aka ce shi'ar riga wanda take bin jiki kamar yadda ya gabata wai buruzu dauran fi shi'ari shu'ara'i shine yace wala shi'ari ba alama ta bace ba yace wala yadi muzna sha'atu yace muzna sha'atu tun lokacin da na tashi tun ina yaro yace wala yadini dabiha hannuna wato ba arata yashi da wani abu illa mawadil yara'i wal kutubu sai gurbin rike alkalami kawai wal kutubu da littattafai ya abinda na sani hannuna tun da na tashi yace muzna sha'atu tun lokacin da na tashi tun ina yaro wala yadini dabiha hannuna ba arata ya ta da wani abu illa mawadil yara'i an gane ko wato sai gurbin rike alkalami wal kutubu da littattafai yace bal fikrati ranka ya dade sane dai tunani na ne tanzimul kala'ida, wato yake shirya alkala'ida, wato sarkoki. Lafazin kala'id jam'i ne na kilada, in aka ce kilada wato sarka kenan. Shine can Ubangiji ta'ala yake faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu la tuhillu sha'airallahi ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام الآية كما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد شيني سيتي لا كفي يجي باتا فين هنونا بني كي شريا واتو سرقا أسير دي إتا يجي وشير المنزوم yace waka ta wadda take abin tsarawa, an gane ko ita ce nake nihi, da sukubu yace ba tsakiyoyi ba waɗanda aka shirya ake sayar da su. Lafazin as-sukhu jam'i ne na sahab, idan aka ce sahab tsakiya kenan, wadda ake shiryawa da duwatsu a sanya mata azurfa ko zinare. Sai yace fa hadhihi al-hirfatu al-musharu, yace wannan ita ce sana'ar da wato nayi nuni ila ma kuntu ahawi zuwa abinda nake taro jiki zuwa gare ta. An gane ko ahawi biha da ita ce nake taro komai zuwa gare ni, wa ajtalibu da ita ce nake janyowa duk wani abu da kaga nake da shi na dukiya, to da wannan sana'a ce. Fa hazihi al-hirfatul musharu, wannan ita ce sana'a wadda aka yi nuni ila ma kuntu ahawi zuwa abinda na kasance ahawi nake tarowa biha da ita, wa ajtalibu nake janyowa zuwa gare ni. Yace fa azalli sharhi, yace ranka ya dade saurari bayani na kama azinta laha kamar yadda ka saurare ta, saurari bayani na yadda ka saurare ta. Wala an gane ko ga yacin wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzun, idan aka ce uzun mutumin da ke sauraron duk abin da aka faɗa masa. Wala turaqib, yace ranka ya dade kar ka yi jiran komai, wa hukum bima yajibu, yanke hukunci game da abin da ya cancanta. Qala al-Haris, yake faɗa falamma ahkama ma shadahu, lokacin da ya kyautata abin da ya saba wato na waka. Lafazin sha da shi ne ɗaukaka abu, ga ya can faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatu fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid aina ma takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada. Shine yace falamma ahkama, lokacin da ya kyautata masha da hu abin da ya saba na waka, wa akmala insha da hu ya cika rira wakarsa, aqafa alqadi ila alfatati, alqadi sai ya karkato zuwa wannan matashiya, ma'ana matar ta shi wannan dattijo. Ba'da an shugifa bil abiyati, bayan an cika masa zuciya da san waɗannan baitittika, an gane ko san wannan baitittika da ƙaunarsu ya mamaye zuciyarsa. Ba'ada an shubi fa bil abiyati, bayan an cika masa zuciya game da san waɗannan baitika, wa qala sayyi amma innahu, kusan da cewa lalle lamarin, qad sabata inda jami'il hukami wa wulatil ahkami, lalle ya tabbata a gun dukkan alƙalan duniya gaba ɗayansu, wa wulatil ahkami da duk wasu majibinta hukunce hukunce, inqiradu jilil kirami wa mailul ayami ila al-li'ami, ya tabbata a gun su karewar mutanen kware, mutanen kware yau sun kare masu kyauta, wa mailul ayami ila al-li'ami, zamani ya karkata zuwa malalata mutanen banza, su suke faɗa a ji a yau waɗanda ba sa banbazuwa. Kaji fa abinda alƙali yake faɗa, amma innahu yace jama'a, kusan da cewa qad sabata, ya tabbata inda jami'il hukami, gun dukkan alƙalan duniya, wawulatil ahkami da majibunta hukunce hukunce gaba daya ya tabbata abun su inqiradu jilil kirami karewar wato jama'a waɗanda suke na ƙwarai masu karamci wa mailul ayyami kuma ya tabbata cewa zamani ba a yau ya karkata ilal liani zuwa wato mutanen banza waɗanda suke lalatattu lafazin liam jami'i ne na laim asali min al-lu'um ne shine lalaci yace wa inni lalle ni la ikhalu ba alaki saduqan fil kalami yace ke wannan miji naki da kike gani ni fa ina zaton mai matukar gaskiya ne game da bayanin sa bariyan min al-mulaimi kuma kubutacce ne game da abin zargi ba'al shine miji jamun shi shine wato buku wannan ga yacin wa buulatu hunna ahaqqu bi raddihinna in aradu in aradu fi zalika islaha ga yacin wala yugdina zinatahunna illa li buulatihinna shine yace wa inni lalle ni la ikhalu ba'alaki ina zaton mijinki saduqan mai matukar gaskiya ne fil kalami game da zancinsa bariyan kubutacce ne min al-mulami game da abin zargi yace wa ha huwa alqali yace ga miki shi qad itarafa laki bil qardi yayi furucin cewa kayan dakin kiramta ne an gane ko ramta ne wa sarraha anil mahdi kuma ya bayyana tsantsa cewa ba wani zalunci bane ne miki a arance ne wa bayyana misdaqan nazmi kuma ya bayyana gaskiyar tsarin shi cewa waka ce yake tsarawa ƴaƴan tunaninsa ne ba wasu tsakiya bane da wasu balagulai yake shiryawa wata bayyana kuma ya fito fili annahu ma'ruqul azmi cewa kashin sa an guguye ba komai ya zama kashi sai wannan kashi sai fata an gane ku wanda karmu manta ya gabata yake cewa adamul quraqi rashin kashi abun guguya idan aka ce al-uraq kashi wanda ke da guntuwar tsoka a jiki wanda za a guguya shine yace wata bayyana ya fito fili annahu ma'ruqul azmi cewa kashin sa an guguye shi ba komai yace wa inatul mu'zir mal'amatu yace ki san da cewa kuntata ma mai bada hamzari wannan lalaci ne mutun ya bada hamzari kuma a kuntata masa wannan lalaci ne yace wa inatul mu'zir kuntata ma al mu'zir mai bada hamzari mal'amatu yace wannan lalaci min al-lu'um ne sai yace wa habsul mu'sir ma'alamatu yace daure wanda yake bayya talakka mal'amatu wannan ma'alamatu wato wannan abun ciwo ne ma'ana abun daukan zinubi ne wa in kana zu usratin wa nadiratun ila maisara wa habsul mu'sir yace daure al mu'sir talakka wanda bashi ma'alamatu yace wannan abun ciwo ne abun daukan zinubi ne wa kitmanul faqri zahada boye talauci gudun duniya ne wanti barul faraji jiran yayewar kunci lissabri game da daukan hakuri ibadatu ibada ne alqali huwa aziye ce mata don haka yace ina baki shawara farshi ila kidriki koma izuwa darbuka kinki idan aka ce al kidr al-hidru shine dai al-hudaji anan wannan al-hidju ko kuma al-hudaji dan daki da ake dorawa akan raƙumi mace ta shiga shine hidr kamar yadda yake fada wa yawma dakhaltu al-hidra hidra unayzati faqalat lakal waylatu innaka murjil wa yawma dakhaltu al-hidra hidra unayzati faqalat lakal waylatu innaka murjil تقول وقد مال الغبيد بنا معا اقرت بعيري يمرا القيس فانزلي وقلت لها سيري وارخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل فمثل اتيا انه يوا شيني سيجي فرشدي الى كدرك wato kuma zuwa darbuka kinki wa azuri aba uzuriki ki karbi hamzarin mijinki ga yacin yake cewa abu uzrihi wa muqtadibun huluhi wa murrihi tun a cikin mukaddima ya gabata in aka ce abu uzriha ma'ana kenan farkon wanda ya aure ta shine yace wa azuri ki karbi hamzari na aba uzriki mijinki wa nahnihi yace ki hanu an garbiki wato game da kaifin harshenki ma'ana tsiwar da kike da zazzagin da kike masa ki hanu ki dena wasallimi li qada'i rabbiki ki me kawiya da ji da bi ga hukuncin ubangijinki thumma innahu farada lahumu fi sadaqati hissa sannan sai yanka musu hissa wani kaso fi sadaqati a cikin wannan dukiyar zakka da aka zo da ita fadarsa wa nawalahuma min dirahimihima qabda ya ba su jinki guda min dirahimihima daga cikin wato wannan dirhamomi na zakka ya jinka ya ba su wa qala lahuma yace da su ta'allala bi hadhihi al-ulala kullallashi zuciyarku bi hadhihi al-ulala da wannan dan tarhi idan aka ce ulala shine abin sha wanda yake ragewa a karkashin wannan a cikin gidauniya in an sha wannan ya sha wannan ya sha dan kadan kin da ya rage shine ake kira ulala diddiga ko kuma kace tarhi shine yace wa ta'allala kulala an gane ko wa qala lahumu yace da su ta'allala kulallashi zuciyarku bi hadhihi al-ulala wato da wannan diddiga ko kace da wannan dan tarhi watanaddaya yace ku damsasa bi hadhihi al-bulala wato da wannan dandamshin an gane ko watanaddaya minan nadani watanaddaya yace ku damsasa bi hadhihi al-bulala da wannan dandamshin wasbira ku dau hakuri ala kaidiz zamani abisa makircin zamani wa kaddihi da wahaltarwarsa fa asallahu an ya'ti bil fathi aw amrin min indi ya kusanta Allah ya zo muku da wani gudi na musamman ko wani lamari daga gunsa ngani kuna ma an yi kitibasi sai yace fa na haba sai suka zabura suka tashi wali shaykhi farhatul mutlaq min al isar dattijo sai farin ciki yake na gare shi farin ciki da murna da jin dadi na mutumin da aka kunce shi daga dauri kasan wanda aka kunce shi daga daurin da aka masa yafi kowa farin ciki yace wali shaykh na ga dattijo farhatul mutlaq min al-isari farin ciki da murna da jin dadi da walwala na wanda aka kunce shi min al-isari daga dauri wahizzatul musir ba'd al-isari wato da shine wato wahizzatul musir wato da bura da tsalle na mayalwaci ba adal isari bayan talauci mutumin da bayan talauci ya bige shi kuma Allah ya wadatar da shi to wannan yafi kowa tsalle yafi kowa murna shine yace wahizzatu wato da bura da tsalle na al-musir mayalwaci ba adal isari bayan talauci qala ar-rawi marwaycin sai yake fada yace wa kuntu araftu annahu abu zaidin sa'ata bazagat shamsuhu wa nazagat irsuhu yace tintini na kasance na gane cewa wannan dattijan mutumin ne abu zaidin na birnin sarusha sa'ata bazagat shamsuhu tun lokacin da ranar sa ta wato ta bullo falamma ra'a ash-shamsa bazigatan qala hadha rabbi yace sa'ata bazagat shamsuhu lokacin da ranar sa wato ta hudu ta keto wa nazagat irsuhu tun lokacin da amaryarsa ta ringa tsiwa an gane ko ta ringa hodin irin waɗannan maganganu daman na gane shi ne wa nazagat irsuhu tun lokacin da matar shi wato ta ringa tsiwa ta ringa fadin maganganun da basu dace ba yace wa wakiltu ufsihu an iftinanihi kadan yace na kusana bayyana game da fanni fannin wayansa wa asmari afnanihi wato da ƴaƴan itaciyar rishinsa. Lafazin afnan jam'i ne na fanan, idan aka ce fanan rishin ichi zawata afnan. Thumma ashfaqtu, sannan sai na ji tsoro, min usuril qadi, game da tsinkayowar alkali, ala buhutanihi, a bisa ƙaryarsa. Jin tsoro ne ke kar a je alkali ya gane fa maƙaryaci ne. Ga ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Shine yace thumma ashfaqtu, sannan sai na ji tsoro, min usuril qadi, game da tsinkayowar alkali, ala buhutanihi, wato ga ƙaryarsa. Wata zuwiki lisanihi, da ƙawatarwar halshensa, ma'ana yadda halshensa yake ƙayatar da zance. Fala yara alkali ya ƙi gani, inda irfanihi, lokacin da ya gane cewa maƙaryaci ne, an yurshi hahuli ihsanihi, ya ɗan yi masa yayyafi ga kyautatawarsa. An gane ku, don kar a je wannan dukiya da aka kawo ya ƙi ɗaukan wani abu ya bashi, shi yasa nake bayyanawa. Yace fa ahjamtu anil qawli ihjamal murtabi, yace fa ahjamtu, sai na ja da baya, na kame anil qawli, game da fada, ihjamal murtabi, irin ja da baya ta mai kokonto mai shakka. An gane ku, ga yacin cikin suratu Ghafir, yace kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab, haka ne ku. Shine sai yace wa dawaitu zikrahu, sai na nade labarinsa, ka qayyi sijilli lil kitab, irin yadda wato ake nade takadda game da abinda aka rubuta akan ta. An gane ko, allamu anan bi ma'ana ala, ay ala alkitab, ay ala almaktub, yawma nadwi as-samaa ka qayyi sijilli lil kitab. A riwaya ta wasu, yawma nadwi as-samaa ka qayyi sijilli lil kitab, lil kitab ay ala alkitab, alkitab anan bi ma'ana almaktub. Kamar yadda can ta abbada sharrin yake cewa fa kuntu adribuha, yake cewa wa adribuha bila dahshin wa kharrat sari'an lil yadaini walil jirani, wa adribuha bila dahshin fa kharrat sari'an lil yadaini walil jirani, lil yadaini ay alal yadaini, walil jirani ay alal jiran. Shine yace wa dawaitu, sina nadi zikrahu, wato labarinsa, ka dayi sijilli, irin nadewa wato ta takadda, lil kitab, akan abinda aka rubuta a cikinta. Illa anni, sai dai cewa ni, qultu, na fada, ba'da ma fasala, bayan ya fita ya tafi, wa wasala ila ma wasala, ya kai inda ya kai. Nace ma alkali, law anna lana man yandaliku fi atharihi, la atana bi fassi khabarihi wa bima yunsharu min hibarihi. Nace ranka ya dade, da a ce a cikin mu an samu wanda zai tafi ya bi sawunsa, tabbas da ya zo mana da tambarin labarinsa. Idan aka ce fass shine tambari, an gane ku, wanda ake bugawa. La atana bi fassi khabari, da ya zo mana da tambarin labarinsa, ma'ana hakikanin labarinsa. Wa bi ma yunsharu, da abinda ake shanyawa, min hibarihi, wato na zanannen burgonsa. Hibar shine burgo wanda yake mai zane, tufa mai zane. Fa atba'ahu alqadi ahada umana'ihi, alqadi sai ya biya masa da ɗaya daga cikin amintattunsa. Wa amarahu, ya umarce shi, bitajassusi an anba'ihi, ya gunciko masa labarinsa. Wa amarahu, ya umarce shi, bitajassusi an anba'ihi, game da bincikan labarinsa. Ga ya can wala tajassasu, fa ma labitha an raja'a, bi yi jinkiri ba, sai gashi ya dawo. Ga ya can fa ma labitha an ja'a, bi ijlin hanif, fama labisa biyi jinkiri biyi latti an raja'a sai gashi ya dawo muta da hadihan wato da maza yana sauri wa qahqara an gane ko attadahu shine gangaruwar dutsi daga sama kasin ya fi komai sauri shine yace muta da hadihan yana mai sauri wa qahqara yayo da baya muqahqihan yana mai kilkilewa da dariya ya suka cewa wal qahqahatu fi salati tujibulu wannan a'ad wannan bane ba wannan alqarqaratu shadida ne ashe alqahqaha wato shine kilkilewa da dariya yace wa qahqara sai yayo da baya lafazin qahqara an ciro shi ne daga qahqara qahqara yi da baya muqahqihan yana mai kilkilewa da dariya fa qala lahu alqadi alqadi sai yace da shi mahayam ya aba maryam yace ya kai aba maryam ina labari wannan kinaya ce ta amintaccen nasa abu maryam ake ce masa shine yace mahayam ya aba maryam ya kai abu maryam ina labari fa qala sai ya fada sai yace laqad ayantu ajaban tabbas yace naga abun mamaki wasamitu ma ansha ali baraban kuma naji abin da ya faran mun da farin ciki da murna fa qala lahu alqadi sai yace masa ma za ra'aita wa man ladhi wa'aita me ka gani me ka kiyaye qala sai yace lam yazali shaykh munzu kharaja dattijan nan tun lokacin da ya fita bai gushe ba yusaffiqu bi yadayhi sai taba hannuwansa yake an gane ku lafazin yusaffiq min at-tasfiq ne shine tabi ga ya can a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama innama at-tasfiqu lin-nisa wat-tasbihu lir-rijal wa yukhalifu bayna rijlayhi yana saba tsakanin kafafuwansa yana tafiya tafiya irin ta ɗan niga wa yugarridu yana rira waka bi milki shidiqaihi cike da mukamukansa idan aka ce shidiq shine mummuke nan inda hakora suke wannan wayu garridu yana rira waka bi milki shidiqaihi wato cike da wato mukamukansa wayu qulu yana fada kittu usla bi baliya min waqahin shamariya wa azuru sijna daula hakimul iskandariya yace kiltu usla yace na kusa a kona ni bibaliya da wata musiba min waqahin game da rashin kunya shamariya ta mai zagi dan mai zagi newa an gane ko kiltu usla na kusa a kona ni yace bibaliya da wata musiba min waqahin game da rashin kunya ta wata mata shamariya wanda take ko kuma min waqahin game da rashin kunya shamariya mai zagi newa yace wa azuru sijina yace na kusa na ziyarci kurkuku laula hakimul iskandariya in ba dan alƙalin birnin iskandar ba yace da yanzu a kullu nake da rufaffe sunana fa dhahika alqadi wato alqadi sai ya kilkile da dariya hatta hawat da niyyatuhu har wata doguwar hularsa mai kama da tulu wato ta fadi wadda wata sakinatuhu natsuwarsa ta yankwane ta gushi ka ce kamar ba alƙali ba ne saboda ƙirƙirewa da dariya doguwar hular shi mai kama da tulu ita ce ake kiranta da niyya minad danni in aka ce dannu shine wato tulu jam'unsa shine dinan an gane ku dinan tuluna dannun tulu daniya hula mai kama da tulu doguwar hula wanda alƙalai suke sawa ita ce yake ne yace fa dhahika alqadi alqadi sai kilkile da dariya hatta hawat daniyatuhu wato har hularsa mai kama da tulu wato ta fadi wadda wata sakinatuhu natsuwarsa ta yankwane ta gushe falamma fa'a ila alwaqari lokacin da ya dawo zuwa natsuwa wa aqaba listigraba bil istighfari, ya biya ma kilkilewa dariyarsa bil istighfari da neman gafara ta Ubangiji. Gane ko? He, an yi abu sai an ga astaghfirullah astaghfirullah. Shine yace wa aqaba, ya biya ma al istighraba, kilkilewarsa da dariya bil istighfari da roƙon gafara ta Ubangiji. Qala, sai ya faɗa, sai yace Allahumma, ya Allah, ya Ubangiji na, roƙonka nake bi hurmati ibadikal muqarrabina, da alhurmar bayinka waɗanda suke ababan kusantarwa ga fadarka. Wannan tawassuli nashi tawassuli ne wanda yake bidigi, haramun ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani daga cikin sahabbansa ko wani daga cikin magabatan kwarai ba a same su ba suna tawassuli da alhurmar wani ko darajarsa ko matsayinsa. An gane ku? Agun Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka wannan tawassuli ne na bid'a wanda kwata-kwata babu dalili a alkur'ani ko sunna ingantacciya wanda yake tabbatar da wannan tawassuli. Shine yace Allahumma ina roƙo, ya Ubangijina, bi hurmati ibadikal muqarrabina, ina roƙonka da alhurmar bayinka waɗanda suke ababan kusantarwa ga fadarka. Yace harim habsi alal muta'addibina, ya Allah, ka haramta ɗaurina wato ga waɗanda suke masana adab. Duk wani malamin adab yace ya Allah ka haramta, ko yayi laifi ko mun girman laifinsa, Allah ka haramta in ɗaure shi. Thumma qala li dhalikal amin, sannan sai ya faɗa ga wannan amintaccen nasa, yace alayya bi, maza ce kaka zo min da shi. Fanqalaka, sai ya tafi, mujiddan bi talabihi, yana mai kokari game da nemansa. Thumma ada ba'da la'ayhi, sannan bayan gajiyawarsa sai ya dawo. Mukhbiran bi na'ayhi, yana mai bada labari game da nisansa cewa ai tuntuni yayi nisa ya tafi. Lafazin al-la'ayu shine gajiyawa. An gane ku? Kai abu da kyal, kamar yadda can Imrul Qais yake faɗa, fala'ayan bila'ayin ma hamalana gulamana ala zahri mahbukis sarati muhannabi. Yace fala'ayan bila'ayin ma hamalana gulamana, wato wai garken bauna ne aka hango. Shine yace fala'ayan bila'ayin ma hamalana gulamana ala zahri mahbukis sara ala zahri mahbukis sarati muhannabi. Insha Allah sai mun je can kenan. Shine sai ya ce fun ma'ada, sannan sai ya dawo, ba'da la'ayhi, wato bayan gajiyawarsa. An gane ku? Da jinkirin da ya samu, mukbiran, yana mai bada labari bi na ayyihi game da nisansa. Wa hum yana hauna anhu wa yana auna anhu wana a bijanibi. Fa qala lahu al-qadi, al-qadi sai ya ce da shi, amma innahu law hadara, ka san da cewa inda ya halarto wannan gu ya dawo, la kufiya al-hadaru, da an isar masa da duk wani tsoro da yake. Thumma la aulaituhu ma huwa bihi aula, yace wallahi da na bashi abin da yafi dacewa, yafi cancanta game da shi, da ni na san irin kyautar da zan masa. Wala araituhu, kuma da na nuna masa, na tabbatar masa, anna al-akhirata, gida na ƙarshe lahira, khairu lahu min al-ula, shi yafi masa alkhairi game da duniya. Qala al-Haris ibn Hammam, al-Haris ibn Hammam yace falamma ra'aytu saqwa al-qadi ilayhi, lokacin da naga karkatar al-qali zuwa gare shi, wali tasga ilayhi af'idatu alladhina la yu'minuna bil-akhirah, wa fawata samarati at-tanbihi alayhi, wato da kucewar ƴaƴan itaciya na faɗakarwa a kansa. Yace gashi ya tuni nadamatul farazdak, nadama irin ta farazdak sai ta ruhu mun hina abanan nawara, lokacin da ya nisanta matar shi annawar ya sake ta, saki wanda yake bayin shi. Al-Farazdak shine Hammam ibn Ghalib at-Tamimi, mashahurin wannan mawaƙin wanda suke ta rikici shi da Jarir. An gane ko? Yana da mata mai suna Nawar, yana matukar santa suka dan samu hayaniya sai ya sake da kuma saki na karshe. To shine yake nadama yake cewa nadimtu nadamatal kusai lamma gadat minni muqallaqatan nawaru wa kanat jannati fa kharajtu minha ka adama hina akhrajahu diraru walau anni malaktu yadi wa amri lakana alayya lil qadri al khiyaru. Yace nadimtu nadamatal kusai, nayi nadama irin nadama ta kusai. Shine ana ayace wal kusai da nadama irin ta kusai lam mastabana naharu lokacin da wato rana ta bayyana. Shi kusai makiyayin raƙumma ne a cikin kaikawan shi na kiwo da yawuce yawucen sa sai ya ga wata itaciyar magarya sai ta burge shi sai ta kayatar da shi. Yace wannan magarya in ta girma wannan a yi baka da ita fa baka wanda yake na ƙwarai, sai ya ringa bibiyar ta a kullun in zai tafi kiwo sai ya dau ruwa sai ya je ya ba wannan magaryar har ta girma ta kai didi yadda yake so, sai ya sare icce sai ya sassaka baka yayi kibiyoyin shi. To daman ya ga wasu na garken bauna su biyar ko kuma su bakwai suna wucewa kullun da yamma suke zawa su wuce. An gane ko kusan magariba in sun dawo daga kiwo za su koma wurin kwanci, garken bauna ne. Sai ya sassaka ya hiki kibiya iya adadin waɗannan bakwa ne. Lokacin sun zo wucewa ya yi kwanto, wadda ta wuce ta fara da ya ja kibiya, kibiya ta je ta zarta ta sai ta je ta bugi da dutse ya ga wuta ta tashi sai ya tsammanin bai kashe ta ba. Ta biyu ta wuce ya halba ita ma ashe ya kashe. Ta uku har aka kai ta ƙarshen ashe dukkan su ya kashe su. To saboda magariba ta tinkaro shi kuma bai gaba cewa ya kashe, sai ya zuciya kawai sai ya karye bakan. An wayi gari ya dawo kawai sai ya gansu gaba ɗayan su flat ashe duka ya gama da su. To shine sai ya ringa nadama akan karye wannan baka nashi da yi. To shine yace nadimtu nadamatal kusai, yace nayi nadama irin nadama ta kusai. Shine Amir ibn al-Harith shine yace lamma gadat minni mudallaqatan nawar, lokacin da matata nawar wato ta zamanto sakakka ta mun nisa. Yace wa kanat jannati, yace nawar ita ce aljannata. Fa kharajtu minha, saboda wato shine rashin sa'a da tabewa, yace fa kharajtu minha na fita daga barinta. Ka adama kamar yadda annabi adam hina akhrajahu dirar, lokacin da iblis ya tuntubar da shi ya fitar da shi daga aljanna. Yace walau anni malaktu yadi wa amri, da a ce na mallaki hannuna da lamarina gaba daya. Yace lakana alayya lil qadri al khiyar, da ina da zabi game da abin da Allah ya kaddara mu, inda a ce ni niki arun a hannuna yake. To shine yace ghashiyatni nadamatul farazda, nadama ta farazdak sai ta ruho mun hina abanan nawar, lokacin da ya nisanta matar shi nawar ya sake ta. Wal kusai, da nadama irin ta kusai lamastabanan nahar, wato lokacin da an gane ko lamastabanan nahar, lokacin da wato ya bayyana yini, ma'ana lokacin da kenan ya bayyana ga yini ya gane cewa ashe shi yayi kuskure game da karya bakansa. Da na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dalilin kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.